الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو چگابا ذكرت لتاف بلوغ المرام إن شاء الله daga kan hadisi na 325 muna cikin babu sifati salati wannan darasi yana karantar da mu hukuncin al-qunut a sallah wa an Anas ibn Malik an karbo daga Anas yana nufin Anas ibn Malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منظم الله قنات شهرا ياي القنود نوتا قده بعد الركوع باين أبو هذا الركوع يدعو على أحياء ينا الدؤر هلكة على أحياء أكون ونطاط من أحياء العرب daga kabilar Larabawa a littafin lisanul arab mujalladi na hudu shafi 295 da larabci idan aka ce alhayyu ana nufin alwahidu min ahya'il arab alhayyu mufradi jam'unsa shine al-ahya walhayyu al-batnu min butunil arab tsatso na larabawa shi ake kiransa al-hayyu al-imam al-azhari yace al-hayyu min ahya'il arab yaqaw ala bani abin kafuru am qallu wadanda suka hada uba guda idan jama'a sun hada uba guda to wadannan ana kiransu hayyun don haka yasa da larabci aka kan ji ana cewa banu wani banu hashim saboda sun hada uba da hashim idan aka ce banu sulaim wato wadanda suka fito daga karkashin sulaim komai yawan su kuma komai kankanta wannan tsari ne na larabawa Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wata guda yana al-qunut bayan dagowa daga ruku'u yana addu'ar halaka addu'ar halaka ita ce ake nufi da addu'u ala ahya'in da an ce addu'u li ahya'in da ya zama addu'a ce ta rahama addu'u alaihim yana nufin addu'ar halaka akan su don haka yasa kaji ana cewa alqur'anu hujjatun laka aw alayka akwai bambanci tsakanin laka da alayka idan aka ce addu'a'u alaihim, addu'ar halaka a kansu. Bayan ya yi wata guda yana al-qunut, Anas bin Malik ya ce thumma tarakahu, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al-qunut din, wato ya bar shi. Muttafaqun alaihi, hadisin an daidaitu a kansa yana nufin al-imam al-bukhari ya ruwaito shi, yana kitabul juma'ati abwabul witri, hadisi na 489, yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'i salati babu istihbabil qunut fi jami'i salati, hadisi na 677, da kuma hadisi na 304. Lafazin da yazo anan lafazin al-imam muslim yana cewa yanda hadisin yazo daga Anas bin Malik al-littafi sahihu muslim, انما قنت رسول الله في صلاه الصبح شهرا بعد الركوع, يجي النبي صلى الله عليه وسلم ياي القنوت صوم وتا غداني باين دغوا daga ruku, يدعو على رئل وذكوانا, yana addu'ar halaka akan tsatson ri'il da kuma tsatson zakwa, wadannan kabilu ne guda biyu min banu sulaim, zakwan kabila ce min bani sulaim, haka nan ri'il suma kabila ce na banu sulaim, kamar yadda zuwa littafin al-qamus al-muhit, littafin al-fayruz abadi shafin 301, yana cewa allahumma shudud wa ta'ataka ala mubar, Allah ka tsananta musibarka, Allah ka tsananta uqubarka akan tsatson mubar, allahumma ja'alha alaihim, Allah ka sa uqubanka akan wannan kabila, sinina ya zama fari ka sini Yusuf, kamar farin da aka yi a zamanin annabi Yusuf. Kaga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wadannan kabilu addu'a ce mai tsanani. Duba sharhin hadisin littafin aunul ma'bud mujallad ne 6 shafin 248, ma'anar wata'ata al-uquba, annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma shudud wata'ataka, ya Allah ka tsananta uqubarka akan wannan kabila, yace waj'alha alaihim, ka saka uqubataka akan wannan kabilan, sinina uqubata zama fari, Allah ka saukar musu da uquban fari, farin mai tsanani, kasni Yusuf kamar farin da aka yi a zamanin annabi Yusuf alaihi salam, wato kasni Yusufa al-qahfu wa hiya sab'u shidad, shekaru bakwai masu tsanani kamar yadda Allah ya siffanta su a cikin alqur'ani, sab'un shidad, haka Allah madaukake ya faɗa, shekaru bakwai na fari masu tsanani. Al-Imam al-Khattabi yace don haka wannan hadisin na Anas bin Malik fihi dalilun ala anna du'a liqaumin bi asma'ihim, don an yi addu'a aka kira sunayen wasu mutane, wa asma'a aba'ihim, da sunayen iyayensu, la yaqta'u salata, wannan baya sa sallah ta baci, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunayen wasu kabilun kafirai a cikin sallah yana al-qunut, yana cewa Allah ka tsananta uqubarka akan waɗannan kabilu. Sannan wannan hadisin na Anas bin Malik yana nuna mana cewa anna du'a'a 'ala al-kufari wa dhalama la yusibha, yin addu'a ga kafirai akan kafirai, addu'ar halaka akan kafirai da kuma addu'ar halaka akan azzalumai, don an yi a cikin sallah, la yusibha, wannan baya sa sallan ta baci koda an kira sunan kafiri, abinda al-Imam al-Khattabi ya faɗa kuma haka ne, saboda waɗannan sunaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunayen kabilu ne waɗanda a wannan lokacin kafirai ne. Wato asalin labarin shine abinda ya auku a ainihin labarin da Anas bin Malik ya bayar, labarin yana wata riwaya da take sahihul Bukhari. Anas bin Malik ya ce ba'atha rasulullahi 70 rajulan, akwai wani lokaci da manzon Allah ya ware mutane 70 daga cikin sahabbansa, waɗannan mutane 70 ɗin zaɓansu aka yi, zaɓaɓɓu ne, masu daraja, lihajatin, saboda wata buƙatarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam na da'awa, yuqalu lahum wadannan mutane guda 70 ana kiran su al-qurra'u makaranta ana kiran su makaranta saboda ba su da wata sana'a illa karatu a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kiyar suke nan makaranta daga cikin sahabban manzon Allah lokacin da manzon Allah ya tura wadannan mutane 70 saboda mas'alar ta da'awa fa araba lahum hayyan min bani sulaym sai aka samu tsatso biyu na kabilar banu sulaym wadanda suka wato tsare wadannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 70 wadannan tsatso guda biyu na kabilar banu sulaym sune ri'ilun da kuma zakwa sunayen su kenan ri'ilun da zakwa sunayen tsatso biyu na kabilar banu sulaym wato kabila daya ce amma ya zama tana da kowace kabila ta larabawa tana da rassa zaka samu kabila guda ce amma sai a ce waɗannan sun fito daga ƴaƴan wane din su ake kira ahya'un a larabci suka tsare sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ji Anas bin Malik inda bi'irin a daidai wata rijiya wannan rijiyan ana kiranta bi'ir ma'una rijiyar ma'una فقال القوم sai wadannan jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ma wadannan kafiran da suka tsare su suka ce musu wallahi ma iyyakum aradna wallahi mu ba mu yi nufin fada da ku ba ba mu bar madina mun taho saboda mu yi fada da ku ba innama nahnu mukhtaruna fi hajatin li rasulillah mu dinnan mutum 70 zababbu ne wadanda aka ware ne aka darza daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda wata harka saboda wata bukata ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahida awa ba yaki ba amma duk da haka wadannan kafirai fa kataluhum suka kashe wadannan mutane 70 din wannan abu yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo kwarai yayi masa ciwo kwarai fada'a rasulullah alaihim shahran saboda haka manzon Allah ya dinga addu'ar halaka ga waɗannan kafirai tsawon wata guda inji Anas bin Malik shine Anas ya ce fa zalika bad'ul qunut wannan shine farkon al-qunut shine farkon al-qunut kafin wannan lokaci ba a taɓa yin al-qunut ba daga kan abinda ya auku dinnan aka yi al-qunut yace wa ma kunna naqnutu da can ba ma yin al-qunut kuma wannan abin ya auku ne a watan safar shekara ta hudu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan manzon Allah ya dawo madina da shekara hudu a watan safar wannan abin ya auku labarin yana da tsawo yana littafan tarihi kusan dukkan littafan tarihi kamar kitabu siratun nabawiyya na ibnu hisham juz'i na uku shafi 264 haka nan al-isabatu fi tamyiz as-sahaba mujallar na biyu shafi na 56 albidayatu wan nihaya mujallar na hudu shafi na 81 yana tarihin al-imamu tabari mujalladi na uku shafi 31 da littafin dalailun nubuwa na al-imamu al-bayhaqi mujallar na uku shafi na 333 kuma wannan labarin da Anas ya bayar wanda ibnu hajar ya kawo a littafin bulughul maram ba shi kadai bane ya ba da labarin abu huraira Abdullahi bin Abbas duka sun ba da labarin abinda ya auku dinnan an samu hadisansu kuma hadisan sun taho da lafuzza daban-daban za ka same su a cikin sahihul bukhari abwabu sifati salati babu yahwi bitakbiri hina yasjud hadisi na 771 hadisi na 961 hadisi na 2774 hadisi na 4284 4322 5847 6030 wato hadisan suna cikin sahihul bukhari wurare da yawa hakanan sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'i salati babu istihbab alqunut fi jami'i salati idha nazalat bil muslimina nazila hadisi na 674 da kuma 75 kun ga kenan hadisan sahabban nan Abu Huraira Abdullah ibn Abbas Anas bin Malik duk suna cikin sahihul bukhari suna sahihu muslim kuma da ka same su a sunan Abi Dawud kitabus salati babul qunuti fi salat hadisi na 2443 musnadul imami Ahmad a mujalladi na biyu shafin 470 as-sunan al-kubra littafin al-imam al-bayhaqi kitabu salati babu al-qunut fi salawati inda nuzuli nazila hadisi na 385 da hadisi na 399 3100 3322 da sahihu ibn hibban hadisi na 972 sunan ad-darimi hadisi na 596 kusan dukkan littafin hadisi sun bada labarin saboda haka yasa ibn hajar da ya tashi kawo labarin sai ya bada labarin anas bin malik saboda labarin anas bin malik shine wanda yafi wato tattaro bayanai anas bin malik shi ya fara bada labarin shi yafi wato bada labarin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafi bada labarin cikakken yanda abin ya auku wannan hadisin yana dauke da matsaloli guda biyu matsala ta farko Anas bin Malik da kansa ya kira abinda annabi ya yi a cikin sallah da sunan al-qunut kun ga kenan wannan sunan na al-qunut yana da asali daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gani ba suna bane da aka kirkiro shi daga bayan zamanin manzon Allah la wannan ya gwada cewa tun zamanin sahabbai an san al-qunut sunan sa kenan don haka yasa yace qanata rasulullah qanata anna rasulullahi qanata shahran ba'da ar-ruku'i manzon Allah yayi al-qunut tsawon wata guda bayan dagowa daga ruku'i inji Anas bin Malik kenan sunan al-qunut suna ne wanda yake da dadde tun zamanin sahabbai me ake nufi da al-qunut asali a larabci al-qunut yana da ma'ana da yawa in ka duba lisan al-arab littafin ibn manzur mujallad na 11 shafin 313 al-qamus al-muhit shafin 202 yana da ma'ana da yawa a larabci wadannan littafai sun yi bayanin ma'anar al-qunut asali a larabci da kuma yanda ya zo cikin al-qur'ani daga cikin ma'anar al-qunut akwai al-imsaku anil kalam mutum ya yi shiru ya ƙi magana mutum ya yi gum sai a ce al-qunut rashin yin magana shi ne al-qunut wanda shi ma akwai hujja ta cikin al-qur'ani kamar yadda ya zo a suratul baqara aya ta 238 zaid bin arqam mun karanta hadisinsa a cikin bulughul marami a baya yace in kunna lanatakallamu fi salati ala ahadin nabi a zamanin annabi mun kasance muna magana a sallah farkon al'amari farkon musulunci idan ana sallah ana zance ana hira har a gama sallah ba matsala yukallimu ahaduna sahibahu daya yayi magana da na gefansa wa bi hajatihi su dinga tattauna matsalar su idan an yi ruku'u su yi kuma ana hiran har dai ayi sujuda a gama sallah kuma sallar ta yi hatta nazala sai da Allah ya saukar da aya ta 238 ta suratul baqara hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت زيد بن أرقم يتفي أكي من أمرني ميشرو كذا يفسر وقوموا لله دنشين أمرني الله قوموا لله كتايا جاء الله قانتين كنا القنود زيد بن أرقم يفسر أبين أكي نفي دا قانتين وتمتايا أسلى بسكوت من أنشرو wannan yana sahihu al-bukhari abwabul amali fi salati babu ma yunha anhu min al-kalam fi salati hadith na 1142 kuma yana sahihu muslim kitab al-masajid babu tahrim al-kalam fi salati hadith na 539 kun ga kenan an samu ma'anar al-qunut a cikin al-qur'ani fasara ta farko fasara sahabi shine zaid bin arqam babban sahabi ne ya fasara al-qunut da cewa shiru ake ne sannan daga cikin fassara ma'anar al-qunut akwai tulul qiyam dadewa a tsaye a dade a tsaye shi ma al-qunut ne shi ma ya samu hujjar hadisin Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah yace su ila rasulullah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal wace salla ce tafi falala qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tulul qunuti dadewan al-qunut wace sallah ce tafi falala sai manzo Allah yace dadewan al-qunut yana nufin dadewan tsayuwa ashe dadewar tsayuwa shi ba ana kiran sa al-qunut hadisin yana sahih muslim kitab salatil musafirin wa qasriha babu afdalu salati qulu al-qunut hadisin 756 da sahih ibn hibban sunan tirmizi sunan al-baihaqi al-imam an-nawawi a sharh hadisin hadisin jabir شرح صحيح مسلم جزء نشدا شافي 35 الامام النووي يتي المراد بالقنوت هنا كودا اكا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وتصلت بفللا ثم ظن الله يتي طول القنوت صلت دتكي دا القنوت ميتو شيني الامام النووي يتي معنر القنوت ميتو انن القيام شيني dadewar tsayuwa idan sallah aka dade a tsaye to sallan ta fi daraja kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa da cewa sallar da ta fi daraja ita ce sallar da aka dade a tsaye wa ya fassara wannan al-imam an-nawawi yace bi ittifaqil ulama'i dukkan malaman sunna sun fassara wannan da haka dukkan malaman fi ma alim fa yana cewa a sani na don haka yasa mazhabar al-imam shafi'i al-imam shafi'i yana cewa إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود كدادي أتيا أصلى ياتك يويت ركوع دسجود كدادي أتيا أصلى ياتك يويت ركوع دسجود مثالي واند يدادي أركع بيو ياتي واند يركع إيقوم شا بيو كوركع قوم مثالي أما بيدادي با واند ياسامون أتي أوا أتيا أركع بيو raka'a biyu ya musu awa daya wancan kuma raka'a goma yayi a awa daya al-imam shafi'i yace wanda ya raka'a biyu a awa daya yafi daraja saboda wannan amsar da manzon Allah ya bada an tambaye shi wace sallah tafi daraja manzon Allah bai ce yawan ruku'u da sujuda ba sai yace tulul qunuti wannan hujja ce ta al-imam shafi'i babu shakka don haka fassara ta biyu ta al-qunut ita ce dadewar tsayuwa a sallah جنا النهاية في غريب الحديث والأثر جزء إنه بشهات ينقديد أبو مشاعر صلى أن دقى كم معنر القنوت هر ينزل فأنا ما لم يسك فصرا كلمر القنوت يند تزود معنى كم القرآن شيني بيايا غا الله القنوت تنانهم بيايا غا الله دقى كم فصرا صبود آية 35 في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات ما سقنوتي ماذا دا ما سقنوتي ماتا لكن هذا ما سقنوتي أنا لهم ما سبييا غا الله ماذا دا ما سبييا غا الله ماتا كما أقول هجا دا آية جديدة قوم شاشدة سورة البقرة إن الله سبحانه وتعالى يكتوى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون sun ce Allah ya riƙi da shine Allah yace tsarki ya tabbata gare shi ba gaskiya bane bal lahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai da ƙasa nashi ne sai yace kullun komai yake sama da ƙasa lahu qanitu ne yana biyayya gare shi komi yana kunuti gare shi kullun lahu qanitu me yake nufi da yana kunuti gare shi wato komai yana biyayya ga Allah subhanahu wataala kaga an samu fassara ta al-qunut da cewa biyayya ga Allah subhanahu wataala sannan daga cikin fassarar akwai al-ibada bautan Allah bautan Allah ana kiransa al-qunut me hujja ayat da tazo ta karshen suratu tahrim aya ta 12 wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين تاكسن تشكين ما سبوت عن الله إتا مريم فتوم هاي فراء النبي صلى الله عليه وسلم دون هكا فشكا كلمة القنوتنا دفصر ديوا إنك دوب فتح الباري شرح حديث دمكي كارن تاوى مجلد النبي شافي دليب دودة إن يكاو بيان ابن العربي ابن العربي yana cewa innal qunuta warada li asharati ma'anin kalmar al-qunutu ta zo da ma'ana guda goma ma'ana daban-daban har guda goma sannan sai ibn hajar yace القنوت يطلق على معان don haka shi al-qunut ana wato kalma ce da take daukan ma'ana da yawa wal murad bihi huna amma abinda ake nufi da al-qunut anan da Anas bin Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata guda yana al-qunut abinda Anas yake nufi addu'a fi salati yin addu'a a cikin sallah fi mahallin makhsusin min al-qiyam a wani mahalli wanda shari'a ta kebe kuma wannan addu'an ana yin sa ne a dai wanda shine abinda Anas bin Malik yake nufi kama qala al-Imam al-Baji fi sharh al-Muwatta al-Muntaka haka na al-Imam al-Baji shi ma ya fada a littafin al-Muntaka mujallad na farko shafin 281 Ibn Manzur bayan ya kawo misali da waɗannan fassarori na kalmar al-Qunut a littafin Lisan al-Arab yace wal mashhur fi al-lugha abinda yafi shahara a yanzu a harshen Larabci shine annal qunuta addu'a da zaran an ce al-qunut to ana nufin addu'a kuma haka din ne da zaran an ce al-qunut ana nufin addu'a yace domin kalmar addu'a din sai ta dauki dukkan fassaran da muka yi bayani akai wa haqiqatul qaniti annahu al-qa'imu bi amrillah idan aka ce al-qunut shine dadewar tsayuwa ana ibada to ai ko al-qunut ta addu'a ta dauki wannan sifa فالدائي إذا كان قائما خص بأن يقال له قانت إذا أكت متين ينا صلى ينا الدعاء أطيه كاقيا تشنشوا ننسونا نميين القنود لأنه ذاكر لله تعالى سبودينا من ذكر الله كاقكم صلى صداك يتأو ددي وردي أصلى ينا دقى معنى القنود دي. وهو قائم على رجله ينا تأي أكن كفا فنصى فحقيقة القنود الإبادة don haka haƙiƙanin ma'anar al-qunut ibada ce ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ma'anar al-qunut akwai ibada ya shafi wanda ke tsaye yana addu'a a sallah idan aka ce biyayya ga Allah ya shafi wanda ke addu'a a cikin al-qunut idan aka ce dadewar tsayuwa ya dace da wanda ke addu'a a cikin al-qunut saboda haka dukkan waɗannan fassara da aka yi ma kalmar al-qunut sai ta dace da mutumin da yake tsaye yana addu'a a lokacin da yake sallah wanda shi da ya fi shahara to abin da wannan hadisi yake karantar da mu shi ne musiba ta auku ga annabi Muhammad ta auku ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musiba ta auku fitina ta auku ga musulmai a zamanin manzon Allah me annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sai ya kama yin al-qunut Anas bin Malik yace tsawon wata guda abin da kai ci a yau shine halin da musulmai suka shiga da dama akwai garuruwa a nan arewa waɗanda suka kirkiro wata ibada wacce ba ta da asali saboda fitina ta auku sai a sa mutane su haɗu a filin idi sai a haɗu a yi nafila ko dai fijan iko kowa yi nafila saraka a biyu sai a yi ta addu'a kuma a yi ta wa'azi kuma za a yi ta yi bayan mako wannan yana aukuwa yanzu haka a garuruwa da dama za a haɗu filin idi a yi sallah ko dai liman ya ba da sallah kaga sallar idi kenan ko sallar idi ta fitina sallar idin fitina bayan an yi raka'a biyu ko wani malami tashi ta wa'azi la haula wala quwwata illa billah babu shakka wannan musiba ce akan musiba domin yana daga alamar bid'a shine sanya ma ibada lokaci wato ba wanda ya isa ya ce a yi abu kaza a lokaci kaza sai Allah ba wanda ya isa ya ce a yi abu kaza a siffa kaza sai Allah babu wanda ya isa ya kirkiro wata ibada sai Allah subhanahu wata'ala saboda haka da zaran mutum ya kirkiro wani aiki to ya hada abubuwa guda biyu na farko ya yi shirka am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah saboda an samu kenan wani wanda zai kirkiro ibada ga mutane ya kirkiro musu ibada ya ce ku je ku yi wanda kuma al-Qur'ani ya nuna mana babu mai ikon yin haka sai Allah subhanahu wata'ala don haka da zaran mutum ya kirkiro ya yi shirka ga Allah na biyu sannan ya yi bid'a domin idan ka ce ga wata ibada da za a yi a wani lokaci to babu mai sanya ibada a lokaci sai Allah, babu mai sanya ibada a wani lokaci sai Allah. Don haka mutum ya yi bid'a, in ma ka kirkiro wata ibada wacce babu ita bid'a ne, ko kuma akwai ibada, shi yasa ake kiranta bid'atun ibadiyya, akwai asalin ibadan nafila raka'a biyu da safe, ai akwai ta nafila raka'a biyu da safe sallar walha, wannan babu shakka sunnar manzon Allah ce, amma ita wannan nafila raka'a biyu sai ka mata wani lokaci, ka ware mata lokaci, ka ce bayan sati a haɗu a yi, yanzu ka canza ma ainihin nafilar manzon Allah siffa, ko ka ce a yi a wuri kaza, nan ma ka canza wa nafilar manzon Allah siffa. Saboda haka alamar bid'a ita ce in ma a bayyana adadin ibada, adadin babu shi a sunnar manzon Allah, ko a sama ibada lokaci, wannan lokacin babu shi a sunnar manzon Allah, ko a sama ibada wata siffa, siffar da babu ita a zamanin manzon Allah, to abubuwa uku dinnan suna nuna cewa abinda aka yi nan bid'a ne. Kuma kamar misali Ibn Taymiyya, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya, Al-Imam Ash-Shatibi, Ibn Uthaymeen, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, duk sun yi magana akan waɗannan siffofi na bid'a, kamar a Majmu'u Fatawa mujalladi na 20 shafin 196 da littafin Ibn Taymiyya Iqtiba'u Siratul Mustaqim mujalladi na 2 shafin 603 da littafin Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya I'lamul Muwaqqi'in mujallad na 3 shafin 157 da littafin Al-I'tisam na Al-Imam Ash-Shatibi mujallad na 1 shafin 486 haka littafin Ahkamul Jana'iz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani shafin 242 الشرح الممتع لابن الأصيمين مجلد نهو شافي نهام سندشيدا للتاف البدع والمهدثات شافي ناربين زامن الإمام مالك أكون الماجرنسا لبادة لبارشي أنا كرنسا ابن الماجشون ابن الماجشون ينا شكين الماجرن الإمام مالك يتي أنه سمع مالكا يقول ياجع الإمام مالك ينا شوا الماجرن الإمام مالك ابن الماجشون يبادة لبار الإمام مالك ينا شوا من أحدث في هذه الأمة شيئا duk wanda ya kirkiro wani abu ga wannan al'umma ta annabi Muhammad, ya kirkiro wani abu ga al'ummar annabi, abin da ya kirkiro ya shafi addini, ya shafi addini, domin sallah addini ne ko ibada ce, sallah ibada ce, zikiri ibada ne, dukkan wata ibada da mutum ya kirkiro lam yakun alaihi salafuha, al-Imam Malik yace magabata ba su san da wannan ibadan ba, faqad za'ama anna rasulullahi khana ar-risala, to kamar yana cewa ne annabi Muhammad ya ci amanar Allah bai isar da sakon gaba ɗaya ba, kuma gaskiya ne, domin idan ka ce yanzu ga wata nafila da za a je filin idi a yi saboda maganin fitina, wato kana nufin akwai wata hanya na magance fitina wacce manzon Allah in ma ya santa ya ki gaya wa mutane, yanzu kai za ka gaya musu, ko kuma manzon Allah bai santa ba amma yanzu kai Allah ya sanar da kai, kowane ɗaya daga cikinsu haɗari ne. Idan ka ce manzon Allah ya sani bai faɗa ba, ya ci amana kenan ko? Idan ka ce manzon Allah bai sani ba, yanzu kai ka sani za ka gaya wa mutane, to kaga sabon annabi kenan, ka zama sabon annabi, wanda nan ma kuma haɗari ne, Allah ya kare mu. Al-Imam Malik ya ce hujja ta ita ce saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na gama muku addini, wa atmamtu alaykum ni'mati, na cika muku dukkan wata ni'ima, wa rabitu lakum al-islam dinan, na yarda musulunci ya zama addini gare ku. Nan idan ana neman hanyar ijaba, samun hanyar ijaba ni'imar Allah ce, musiba ta sauka ga mutane, sanin hanyar da Allah zai kawar mana da wannan musiba ai ni'ima ce ko? Wanda ya san wata hanyar da za a kau da fitina sabanin manzon Allah, kaga yana nuna cewa ya san wata ni'imar da Allah zai cika ta ga manzon Allah ba. Allah ya sa muna ganewa, Allah ya kare mu. Don haka Al-Imam Malik yace fa ma lam yakun yawma idhin dinan, duk abinda bai zama addini ba a zamanin annabi, fala yakunu al-yawma dinan, a yau ba zai taba zama addini ba, don Allah ya riga ya gama abin sa tuntuni. Wannan yana littafin al-Imam Shatibi al-Ihtisam a mujallad na farko shafin 494 da littafin Ibn Hazmi al-Ihkam mujallabi na shida shafin 225 wannan ita ce matsala ta farko. Anas bin Malik ya tabbatar mana sunan al-qunut akwai shi a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Da matsala ta biyu da muke fahimta game da wannan hadisi shine hujja daga cikin hujjojin da suke nuna qunutun nawazil. Qunutun nawazil don al-qunut iri-iri ne, akwai al-qunut na witri, akwai al-qunut an-nawazil. Al-qunutun nawazil shine al-qunut wanda ake yin sa saboda musiba ta sauka, shi yasa ake kiransa qunutun nawazil. An-nawazil jam'u nazila, mai ake nufi da nazila ash-shadida min shada'idid dahri, a samu wani shekara, wata shekara ko wasu shekaru ko wani zamani ya zo mai tsanani ga mutane, musiba ta sauka ga mutane wacce ba a samu irinta ba dadewar lokaci, to wannan musibar ita ce ake kira nazila. Ita ce ake kira nazila ash-shadida min shada'idid dahri tanzilu bin-nas, an dade ba a samu fitina ba tsakanin mutane sai fitina ta sauko, to wannan fitina ana kiranta an-nazila. To don haka yasa ake kiran wannan qunutun nawazil, al-qunut da ake saboda musiba ta sauka ga musulmai. Kaga kenan abinda ya kamata musulmai su yi idan bala'i ya sauka gare su. Ga labarin da Anas bin Malik ya bayar, zamaninsa an kashe manyan sahabbai, kaga babban tashin hankali ne, an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ake kiransu al-qurra har mutane 70, hankali ya tashi, ba a taba samu kisa ga sahabban manzon Allah kamar wannan lokaci, wato shine karon farko da aka samu wannan tashin hankali. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama yin al-qunut. Faduba littafin al-Imam Ar-Razi Mukhtar Istihaq shafin 273, wa huwa ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam was sahaba yaf'alunahu wahdahu inda wuqu'i bala'i, wannan shine kadai abinda annabi ke yi idan bala'i ya sauka. Idan wani ya tambaye ka idan musiba ta auku ga musulmai me ya kamata su yi, ka ce al-qunut, iyaka. Idan ya rena al-qunut to ya rena sunnar manzon Allah, wannan ita ce hanyar da manzon Allah ya bi, kuma Allah ya kawar mar da musiba. Ashe kenan ba a rena ta, ba a rena ibadar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da ita, ba a rena hanyar da manzon Allah ya bi saboda kawar da bala'i ko musiba da ta auku ga musulmai. To kaga wannan shine ita kadai ce hanya, babu wata hanyar da ta wuce al-qunut. Sai gyara hali, wanda duka yana daga dalilin saukar musiba, shi ake la'akari da shi, yawaita sadaka, gyara halayya saboda la'akari da abubuwan da ake yi waɗanda dalilin su musiba ta sauka ga mutane. Don haka al-qunut din nan akasarin malamai sun ce babu shakka sunna ce ingantacciya, kamar misali mazhabar al-Imam Abu Hanifa, mazhabar al-Imam Shafi'i, mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal. In ka duba littafan fiqihun mazhabobin kamar Raddul Mukhtar mujallad Nabi Shafi'i na 11 da al-Majmu ta sashin mazhabar al-Imam Shafi'i mujallad na 3 shafin 474 da littafin al-Mughni ta sashin mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal, littafin Ibn Qudama mujallad na farko shafi na 823 da kitabul insaf mujalladi na biyu shafi na 174. Waɗannan mazhabobin akasarin malamai a tarihin musulunci, don haka yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin don ya tabbatar maka ga wata sunnar manzon Allah, ga wata sunna ta annabi Muhammad, abinda ake yi idan musiba ta auku. Sai ya kawo maka hadisin Anas bin Malik, tunda ya kawo ma hadisi ya gama magana, sahabi ya baka labari ga abinda manzon Allah ya lokacin da fitina ta auku. Don haka yasa waɗannan mazhabobi duka sun yarda da wannan sunna, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhaba ɗaya ce bata yarda da al-qunuti ba, ita ce mazhabar al-Imam Malik. Mazhabar al-Imam Malik in ka duba littafin Mudawwana, littafin al-Mudawwana mujalladi na farko shafi na 224, al-Imam Malik yana cewa ma adraktu an-nasa illa wa hum yal'anuna al-kafara fi Ramadan. Na'am, wata Ramadan mutane suna la'antar kafirai. Kala sai ya ce amma duk da haka laysa alaihi al-amal, shi baya ganin dacewar ayi al-qunut. Wala ara an ya'mala bihi wala yaqnutu fi ramadana la fi awwalihi wala fi akhirihi, bana ganin ya kamata ma wani alkunut a watan Ramadan ko a wani wata in ma a farkon Ramadan ko karshen sa wala fi ghairi Ramadan alkunut gaba ɗaya shi bai ganin ya kamata ayi wala fil witri aslan yace asali ma koda a witri ne kada ayi alkunut kaga al-Imam Malik shine wanda a fahimtar sa bai kamata ayi alkunut ba kar ka manta cewa babu ma'asumi in ba manzon Allah ba komai darajar ilimin dan adam sai Allah ya bashi gazawa saboda me dan ya nuna maka katashe ne dama waye cikakke shine annabi Muhammad shi da kadai wanda zaka sallama wa maganarsa ba a rena al-Imam Malik saboda an same shi da kuskure abinda ake mar shine a nema masa gafaran Allah amma abin mamaki ne don haka yasa manyan malamai a tarihi sun yi mamakin matsayin al-Imam Malik game da wannan matsala kamar Ibn Taymiyyah al-Litafi Majmu'u Fatawa mujallad 21 shafi na 152 yace summa min al-ajabi yana daga cikin abin mamaki ga babban malami na sunna annahu la yastahibbu al-mudawama alayhi fil witri yace ba shi bai son a ce an yi al-qunuti an dawoma kai a witri alladhi huwa min matn al-hadith wanda hadisi ya tabbatar da wannan wa yudawimu alayhi fil fajr amma kuma al-Imam Malik sai ya dawo ga al-qunut din a sallar asubahi sannan al-qunutin da al-Imam Malik yake son ayi a cikin sallar asuba lam yunqal anin nabiyyi ba a dauko shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qalahu fil fajr babu labari cewa manzon Allah yayi magana akan a rika yin al-qunut a sallar asubahi wa min al-ma'lum bil yaqini baruri yace abu ne sananne a hali na larura cewa ba sai an gaya maka ba annal qunuta law kana mimma dawama alaihi da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsawon rayuwarsa yana alqunut a sallar asubahi da dai hakan ya auku ba sai an gaya maka ba a larura lam yakun hadha mimma yuhmal zai yi wuya a ce an yi watsi da wannan ba a bada labarin shi ba zai yi watsi a ce sahabbai ba su bada labarin shi ba wala tawaffarat dawa'i sahaba thumma tabi'ina ala naqli za a samu sahabbai da tabi'ai sun kawo labarai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yuhmilu shay'an min amri salati saboda me ita sallar gaba ɗaya irin ta annabi babu abin da sahabbai suka manta ba su bada labarin ta ba allati kana yudawimu alaiha illa naqlu duk abinda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya tabbata cewa annabi ya yi shi a sallah to sahabbai sun bada labarin shi da dai a ce dawama akan al-qunut a sallar asubahi sunna ce ta annabi da dai a ce hakan ne wallahi da sahabbai sun bada labari sai zama abin da al-Imam Malik ya rike sai zama shine abin da ba shi da hujja daga manzon Allah abin da al-Imam Malik ya sake shine abin da ya tabbata sunnar manzon Allah wato abin sai ya bada mamaki wanda da yawa babu shakka malamai suna maganganu akan matsayin al-Imam Malik ta wannan sashi to kuma cikin ikon Allah kasancewar littattafanmu duk suna cike da fahimtar al-Imam Malik sai ya zama mutane ana nuna musu kar ku yi al-qunut to tunda aka ce kar ku yi al-qunut babu shi a littafi sai aka koma kirkiro sallar idi a lokacin fitina saboda babu al-qunut shine hadarin bid'a malamai suna cewa idan ka bar sunnar annabi guda daya to labudda sai ka cike gibin da wata bid'a Allah ya samu gadi duk wanda ya bar sunnar manzon Allah guda daya to zai samu gibin da sai yayi ta laluba ina zai samu abinda zai cike ba zai samu ba a sunna sai ya koma wajen bid'a sannan ya dauko bid'a guda yace zai cike wannan gibi kuma ba zai toshe ba don haka yasa malamai suke cewa ita rayuwa gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ta da tsari na sunna rayuwa gaba daya idan ka cire sunna guda to abin da zai bi bayan sa shine bid'a idan ka kauda bid'a kar ma ka ce a tsaye da sunna ba ka kauda bid'a da ka kauda bid'a sunna sai ta tsaya kana kawar da bid'a sunna za ta tsaya don haka ka daina ma faɗa da bid'a kai dai karantar da sunnar manzon Allah idan kana karanta wa mutane sunnar manzon Allah kama yi watsi da bid'a da zaran sun yi riko da sunna su da kansu za su bar bid'a dan ba sa haduwa bid'a da sunna ba su haduwa wuri guda Allah ya sa mun gane da saboda haka wannan hadisi na Anas bin Malik ya tabbatar mana cewa al-qunut sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ingantacciya. Yana da kyau kuma mu sani ba wajiba bace. Al-qunut ba wajibi bane, don haka dan mutum bai yi ba laifi bane. Kamar in ka duba fatawa islamiyya mujalladi na biyu shafi 159 kuma wannan hadisi yana karantar da mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi al-qunut din, shin yayi shi a bayyane ne ko a boye? Ka karanta hadisin Anas bin Malik kamar yadda Ibn Hajar ya kawo, kanata shaharan manzon Allah yayi al-qunut na wata guda ba'da ruku'i, bayan ruku'i yad'u ala ahya'in min al-arab, yana addu'ar wato halaka ga wani tsatso na Larabawa, ga wata zuriyar Larabawa, yana musu addu'an halaka. Shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi al-qunut din a bayyane ne ko a boye? Zaka iya bada amsa. Da a ce a boye ne, da Anas bai san me annabi ke yi ba, tunda har yace yana addu'ar halaka akan wasu. Kaga yana jin abin da yake faɗa kenan ko? Allah ya sa mu gane. To sannan kuma akwai labarin Abdullah ibn Abbas. Labarin Abdullah ibn Abbas game da al-qunut din, tunda mun ce akwai hadisin Abu Huraira, akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, akwai hadisin Anas bin Malik. Abdullah ibn Abbas yace qanata Rasulullah shaharan mutatabi'an, manzon Allah yayi al-qunut wata guda a jere, mutatabi'an a jere. Sai yace fi zuhuri wal asri wal maghrib wal isha'i wa subhi. Kaga Abdullah ibn Abbas ya warware mana garnama, ya kawo sallolin gaba ɗayan su guda biyar, sallan azhar, la'asr, maghriba, isha'i, asubahi, fi duburi kulli salatin, a ƙarshen kowace sallah. Sai yace idza qala, idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sami Allahu liman hamidahu fi ar-raka'atil akhira, a raka'an ƙarshe. Kaga kenan ya gaya maka sai an dago daga ruku'i ko? Kamar yadda Anas bin Malik ya faɗa, haka na Abdullah bin Abbas ya faɗa. Sai annabi ya ce sami Allahu liman hamidahu fi ar-raka'atil akhira, a raka'an ƙarshe. Yad'u alaihim, yana addu'ar musiba akan waɗannan Larabawa, yace ala hayyin min bani sulaimin ala ri'ilin wa zakwana wa usayya. Abdullah ibn Abbas yace yana addu'ar halaka akan tsatson banu sulaim, akwai kabilar ri'il, akwai kabilar zakwan, akwai kabilar usayya, wa yu'minu man khalfahu, waɗanda suke bayan annabi suna cewa amin. Kaga Abdullah ibn Abbas ya gama magana, in ba su ji addu'ar manzon Allah ba za su yi amin. Kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana al-qunut, don haka yasa Abdullah ibn Abbas ya gane kabilun ma da ake addu'a Allah ya halaka su din, Allah ya saukar da musiba akan su. Aka ya gane cewa akwai ri'il, akwai zakwan, akwai usayya, sannan sahabbai suna ji, don haka yasa suke cewa amin. Hadisin Abdullah ibn Abbas yana Sunan Abi Dawud, Kitabus Salati, Babul Qunut fi Salawat, hadisi na 1443, yana Musnadul Imam Ahmad, hadisi na 2746. Abdullah ibn Abbas shi ma ya ƙara da bayanin cewa arsala ilaihim yad'uhum ila al-islam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabbansa mutum 70 ba don su yaki ba, sai don harkan da'awa, su kira su zuwa ga musulunci. Faqataluhu, sai suka kashe su. Fakana hadha miftah al-qunut, Abdullah ibn Abbas yake don haka wannan sai ya zama shine mabudin al-qunut a tarihi. Wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas shi ma isnaduhu hasanun, in ka duba sahihu Sunan Abi Dawud hadisi na 1442 da kuma sahihu Sunan Ibn Majah hadisi na 1389. Don haka al-Imam Shawkani al-Litafin Nailul Awtar mujallad na biyu shafi 400 yace fihi, wannan hadisi ya karantar da mu annal qunuta lin nawazil, shi al-qunut da ake saboda saukar musiba, la yahtassu bi ba'd as-salawati, bai kebe ma wasu salloli ba. Inji al-Imam Shawkani, saboda Abdullah ibn Abbas yace salloli biyar din nan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin al-qunut. Kaga al-Imam Shawkani yace don haka qunutun nawazil, al-qunut da ake saboda saukar fitina, bata tsaya ma sallah ɗaya ba. Fa huwa yaruddu ala man khassasahu bi salati al-fajr indaha, kaga wannan martani ne ga wanda ke cewa ana al-qunut ne kawai a sallar asubahi. Ga maganar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, kai ka san maganar sahabi ta fi maganar tabi'i, bare ma tabi'u tabi'ina. idan aka ce al-Imam Malik ya ce ai tsaya a sallar asubahi kuma Abdullah ibn Abbas fa sahabin manzon Allah ne dan babban annabi Muhammad ne ya samu shaidar ilimi a wajen manzon Allah Abdullah ibn Abbas ya ce manzon Allah ya yi salloli guda biyar gabaɗe yana al-Qunuti to idan kana da hankali sai ka gane Abdullah ibn Abbas sahabi ne ya fi kima ya fi daraja wajen musulmai fiye da al-Imam Malik saboda sahabin manzon Allah ya fi tabi'i bare tabi'u tabi'ina Allah ya sa mun gane in ka duba Aunul Ma'bud mujallad na uku shafi na 319 yace fihi tasrihu bi anna mawdi' al-qunut ba'da ar-ruku'i wannan ya tabbatar mana a ina ake al-qunuti hadisin Anas ya gaya mana saboda Anas bin Malik yace kanata shaharan ba'da ar-ruku'i manzon Allah ya dauki wata guda yana al-qunut a ina ba'da ar-ruku'i bayan dagowa daga ruku'i kaga an gaya mana wurin ma da ake yin al-qunut bayan an dago daga ruku'i ka duba Aunul Ma'bud la qablahu ba kafin ruku'u ba wa huwa thabitu fi aktsari riwayati akatharin riwayar da aka bada labarin al-qunutin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatsari yana nuna cewa kafin ruku'i ne ba bayan ruku'i ba to wannan shine abinda matsalolin da suka zo cikin hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yace kanata shaharan ba'da ar-ruku anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanata shaharan ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'in min al-arab karshen maganar sa yace thumma tarakahu daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari yin al-qunut saboda haka anan yana da kyau mu sani kamar yadda al-Imam Shawkani ya faɗa wannan magana ta Anas bin Malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya bari yin al-qunut babu shakka hujja ce take nuna cewa ba a dawwama ana yin al-qunut saboda me saboda Anas ya ce thumma tarakahu don haka yasa al-Imam Shawkani a littafin Nailul Awtar a mujallad na biyu shafi na 395 yace wa alam ka sani annahu kad waqa'a al-ittifaqu ya kamata ka sani an samu daidaituwar fahimtar malaman sunna ya kamata ka san da wannan domin abinda duk aka samu ittifaki wajibi ne musulmi ya tsaya a kai haramun ne musulmi ya saba fahimtar da malamai masana fahimtar su ta daidaitu a kai abinda duk aka ce ma an samu ittifaki to ba daidai bane kai ka saba masa yace ka sani cewa an samu ittifaki ala tarkil qunuti cewa wajibi ne a bar al-qunut fi arba'i salawati min ghairi sabab salloli guda hudu an samu ittifaki a kai dukkan malaman sunna sun yi ittifaki sallan azhar al-asr maghriba isha'i ittifakan dole ne a bar yin al-qunut idan dai musibar da ta auku wacce a dalilinta ake addu'an idan Allah ya kauda ita da zaran musibar Allah ya kauda ita shikenan sai a daina ittifakan to saura sallah guda ɗaya ita ce sallar asubahi lam yabqa al-khilaf illa fi salati subhi min al-maktubat wa fi salati al-witr min ghayriha abinda aka samu sabani tsakanin malaman sunna wato shine ita sallar asubahi fa ita sallar asuba shin za a dawwama ana al-qunut akanta ko kuwa a'a to dan haka malaman fikihu suka samu sabani anan fi mas'alati al-qunut fi al-fajr sallah ta asubahi ita za a bar yin al-qunut din ko za a ci gaba da yi saboda haka sai Ibn Hajar da hikima yana magana akan hadisin Anas kun ga Anas bin Malik ya ce manzon Allah yayi wata guda yana al-qunut sai ya bari da yace ya bari to sai ya kawo kuma hujja ta wanda ke ganin za a ci gaba da yin al-qunut a sallar asubahi mu ci gaba da karatu yace wali Ahmad a riwayar Anas bin Malik wacce al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisin Anas bin Malik wacce al-Imam Ahmad ya ruwaito a littafin al-Musnad wa Daraqutni da kuma al-Imam Daraqutni nahwuhu min wajhin akhar an samu makamancin wannan hadisi amma yazo ta wata fuska wa zada wato sai Anas bin Malik yayi kari wa zada yana nufin Anas bin Malik a riwayar al'imamu Ahmad da kuma al'imamu Dharqutni an samu ƙari a maganar Anas bin Malik wanda ya bada labarin al-qunutin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya ce wa amma fi subhi wannan ƙarin ba za ka same shi a wancan waɗancan maraji' da Ibn Hajar ya kawo su ba dan ya ce wancan hadisin sai ya ce muttafaqun alaihi ko wancan hadisi yana sahihul bukhari yana sahihul muslim mun yi maganar littafin hadisi waɗanda ake iya samu wannan riwaya ta Anas bin Malik amma sai aka samu ƙari a riwayar al-imamu Ahmad da kuma al-imamu Dharqutni Anas yana cewa wa amma fi subhi amma a sallar asubahi fa falam yazal yaqnutu bai gushe ba yana ta yin al-qunuti din hatta farakat duniya har sai da ya bar duniya kun ga kenan labarin guda ɗaya ne amma labarin daga farkonsa zuwa rabi shine wanda manyan malaman hadisi sun yarda da shi amma daga rabin zuwa ƙarshe fa sai aka samu wato al-imamu Ahmad da al-imamu Dharqutni su ne waɗanda suka kawo wannan riwaya lafazin Anas bin Malik yanda ya zo shine an Anas bin Malik qala yace ma zala rasulullahi yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya wannan shine lafazin da ya zo a hadisin manzon Allah bai gushe ba yana yin al-qunuti a sallar asubahi har sai da ya bar duniya wannan riwaya tana cikin sunan Dharqutni kitabul witri babu sifatil qunuti wa bayani mawdu'ihi hadisi na 674 da as-sunan sughra littafin al-imam al-bayhaqi kitabu salati babul qunuti fi salati subh fi rak'ati thaniya ba'da ar-ruku'i hadisi na 446 da kuma as-sunan al-kubra kitabu salati babu dalili ala annahu lam yatruk asla al-qunuti fi salati subh hadisi na 3104 wannan riwaya ƙari da aka samu dinnan ƙarin nan da aka samu Ibn Hajar saboda hikima na malamai bai hada shi da wancan ba sai ya fara kawo maka farkon magana da ya kawo farkon magana sai ya gaya maka ga tushensa inda aka samo maganan nan yana sahihul bukhari yana sahihul muslim amma fa an samu ƙari akan labarin Anas wannan ƙari bai zo a sahihul bukhari da muslim ba ga inda ya taho yana al-musnadul imami Ahmad yana as-sunan Dharqutni wannan ƙari da aka samu din bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba riwayan nan mun riwaya ce munkar saboda ta saba ma ainihin asalin labarin Anas bin Malik ka san isnadi shine hadisi idan isnadi bai inganta ba hadisi bai inganta ba saboda haka ba a kafa hujja da wannan hadisi sai dai Ibn Hajar ya kawo saboda ka san da cewar an samu waɗanda ke ganin akwai ƙarin riwaya ta Anas da take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar yin al-qunut a salloli guda hudu ne kawai amma ta asubahi bai bari ba har bar duniya ka duba Zadul Ma'ad da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mujallal na farko shafi na 276 amma kaga shi Ibn Hajar da ya kawo wannan maganan bai ce ga matsayin hadisin ba illa dai kawai yace wa li Ahmad wa Dharqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya to ya shiru ko zaka ce to wannan Ibn Hajar ya ce hadisin ya inganta ne bare ya sake kawo maka wani wanda zai goge wancan sai yace wa anhu ko an kuma samo hadisin daga Anas din shi din dai bin Malik radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Anas yana cewa annabi kana la yaqnutu ya kasance baya al-qunuti illa idza da'a li qaumin sai fa idan yayi addu'an alkhairi ga wasu mutane aw da'a ala qaumin ko yayi addu'an saukan azaba akan wasu mutane to kaga an samu wata magana kuma ta Anas bin Malik ko kaga wannan magana ta goge wancan magana idan Anas din ne yace manzon Allah bai bar yin al-qunuti ba har bar duniya yaya kuma aka samu hadisin Anas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin al-qunut sai idan zai ma wasu mutane addu'an alkhairi ko kuma zai yi addu'an saukan azaba akan wasu azzalumai sannan kadai zai kaga kenan in ba wannan karo in ba wannan lokaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin al-qunut bayan ya kawo wannan sai Ibn Hajar ya ce sahahahu Ibn Khuzaimah ibn Khuzaima ya inganta hadisin nan me yake karantar da kai wannan yana nuna maka ibn Hajar yana cewa wancan maganar da ya kawo ta baya riwayar al-Imam Ahmad da al-Imam Dharqutni riwayar bata inganta ba shi yasa da ya kawo ta sai yayi shiru bai ce maka ba kyau ba amma sai ya kawo riwaya ta gaba ta Anas bin Malik bayan ya gama ta sai ya ce wannan riwayar al-Imam Ibn Khuzaima ya inganta ta kaga kenan kamar yana goge maganar baya kuma ba shi kadai bane akwai al-Imam Kamaluddin bin Abdul Wahid Ibn al-Humam mai littafin Fathul Qadir sharh kitab al-Hidaya mujallal na farko shafi na 432 idan haka ya kawo maka hujja da take nuna manzon Allah bai ci gaba da yin al-qunuti a sallar asubahi ba ya kawo hujjan amma sai ya kawo dalilin da ke goge wancan hujja an samu hadisin al-Imam Ahmad da al-Imam Dharqutni wanda aka samu ƙari cikin labarin Anas bin Malik yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar yin al-qunuti a sallar asubahi ba har ibar duniya to sai ya ce to ga wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in ji Anas baya al-qunuti sai in zai yi addu'an saukar alkhairi ga wasu mutane ko kuma idan zai yi addu'an saukar azaba ga wasu azzalumai Anas din ne kuma dai ba wani ba kaga Anas din ya bada labarin kaga ya goge wancan magana to sai ya daga kawo wata hujjar kuma da zai nuna maka manzon Allah bai ci gaba da yin al-qunutin nan ba sai kawo hadisi na gaba wa an sa'ad bin tariq al-ashja'i haka ne ko an karbo hadisi daga Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i wannan tabi'i ne